الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهندسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين شاءك رمضان هجرة تدبود لدي حدود أربعين دبوكوي لذلك دبيوغة وطنوك شكارة تدبو بيودة إشرين دشدة منا تفسير سورة محمد زامو چگبا daga aya ta 13 insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan kwatanta makoman lahira Allah mu dauke yana kwatanta mana yana ba mu misali wanda zamu yi kwatance da hankali ya fara misali daga duniya zuwa lahira Allah ya ba mu misali a wannan sura dama sura ce take magana game da rayuwar musulmi da na kafiri ta farko dai Allah ya ce wa ka'ayyin min
qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaka na'um fala nasira lahum
wa ka'ayyin min qaryatin alqaryuna wa ni hiya ashaddu quwwatan min qaryatika wadanda karfin su ya fi tsanani akan mutanen alqaryanka wannan shine misali na almajazu ance alqarya ta yi karfi ana nufin mutanen alqarya Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqaryuna wa akai abaya wato mutanen alqaryuna wa akai abaya masu karfi wadanda karfin su yafi na mutanen alqaryarka allati akhrajatka wadanda suka yi suka fitar da kai kaga wannan ya nuna shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam koransa akai daga gari wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma koransa akai daga gari to Allah ya ce sun kore ka to amma me yi biyo baya ahlaknahum mun halaka su fala nasir lahum babu wanda ya taimake su wato Allah yana ce ba shi kafiri da yake tattarjewa akan kafirci wai a baya din akwai kafirai ne da suka tsira duk kafiran da aka yi a baya waɗanda ke da ƙarfi Allah ya karya su Allah ya karya su kaga ya nuna maka ne na ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma koransa aka yi daga makka to amma cikin ikon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariyar Allah ya samu tsaro har dai ya isa madina ba ɗan adam da ya taɓa jikinsa ba wanda ya taɓa lafiyarsa amma ba shakka koransa suka yi wannan tana ayan nan tana cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da haka to kuma abu na biyu fa ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne annabin farko da aka kore shi daga gari ba. Ashe a kori mutum daga gari saboda addininsa ba sabon abu bane a duniya. Allah ya ce sau nawa wa ka'ayyin, ya gwada maka waɗanda aka kore su a gari suna da yawa irin su annabi Musa alaihi salam da waɗanda aka yi musu barazana irin su annabi Lut, kuma yadda annabi Ibrahim shi ma korensa aka yi inni muhajirun ila rabbi. To duka waɗannan kaɗan ne daga cikin misalai da Allah ya bayar, saboda abin da Allah bai faɗa ba ya fi yawa. Don haka yasa ya ce wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum, waɗanda suka fi ƙarfi, wanda Allah ya ba su ƙarfi fiye da mutanen Makka, sun kori annabi bayan sun kore shi ba mu bar su ba, mun halaka su. Allah ya kare mu. To nan kuma sai ya ce
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.
Wato nan Allah yana ba mu misali ne daga duniya ma, ka san akwai wanda yake ganin addini ba komai bane. Addini ba komai bane, Allah ya ce ba gaskiya bane. Ka kwatanta daga nan duniya. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi, wannan mutumin yana rayuwarsa ne akan hujja ta Allah, me Allah ya ce a yi sai ya yi, idan Allah ya ce a bar kaza sai ya bari. Wancan kuma fa kaman zuyina lahu su'u amalihi, an kawata mar mummunan aikinsa, abinda ya gani yana da kyau shi zai yi. Wattabu ahwa ahum, saboda haka in ka dube su za ka ga kowa yana bin son ransa, abinda son ransa ya kawata mar shi zai aikata. Waɗannan suna zama ɗaya, wato daga nan duniya ma ka kwatanta za ka gane. Yanzu duk inda ake ganin Turai, ake ganin yammacin duniya sun ci gaba, na'am, ka kwatanta da ƙasashen musulmi za ka gane wallahi ba ci ko ina ba. Ka kwatanta da rayuwar musulmai za ka gaba ɗaya ba ne. Misali Allah ya ce a faman kana ala bayyinatin min rabbihi, shi musulmi rayuwarsa abinda Allah ya ce a yi shi za a yi, idan Allah ya hana sai a bari. Don haka yasa gwamnati a ƙasar musulmai ba ta da wahala, ba ta wahala. Ƙasa in ta musulmai ne, gwamnati ba ta kashe kuɗi saboda tsaro. Me yasa? Saboda musulmai sun yarda da Allah, musulmi yana tsoron Allah. Duk inda ya ɓuya ba zai saɓa ma Allah ba, saboda me? Ya san akwai ranar hisabi. To za ka ga shugabanni a wannan yankin ba su da damuwa, za su ga suna da zaman lafiya, sun ɗauka kamar ikonsu ne ba ikonsu ba ne. Me ye dalilin da ya sa aka samu zaman lafiyan? Saboda imani da Allah. Saboda waɗanda ke wannan ƙasan za ka ga abin da Allah ya ce a yi shi za a yi, abin da Allah ya hana shi za ka ga sun bari. Allah ya ce a bi shugabanni ko da azzalumai ne, sai ga shugaba yana ta abin da ya ga dama kuma ya zauna lafiya. Wannan ƙasar musulmai kenan. Amma ka kwatanta da ƙasan kafirai, wallahi har a wannan zamani. Misali, a wannan zamani da kake gani akwai mutumin da akwai ƙasan da za ka ga suna yawo tsirara, kuma za ka yi mamaki ba wai wasu ƙasashe ne nesa, manyan ƙasashen kamar su Burtaniya, wannan ‘yanci ne mutane su fito tsirara su dinga yawo tsirara. Kuma karka ɗauka manya ne kawai, yara ne kawai, da uba da ɗa da kaka da suriki duk suna tafiya tsirara, mai babu ka taɓa sani ba, amma yana fa faruwa a duniya a yau ɗin nan. To waɗannan shi ne Allah ya ce don ya ce kaman zuyina lahu su'u amalihi, mutum ne idan aka ƙawata mar mummunan aikinsa sai ce to ina da ‘yanci kawai, sai fito sai wattaba'u ahwa'ahu, sai zama mai suke bi son rai, abinda ransu ya nuna shi za su bi. Saboda haka yasa ba su da zaman lafiya, ba wai saboda ba su cika ba ne, ba wannan ba ne, saboda sun bar Allah. Saboda duk wanda ya yarda akwai Allah to zai ji tsoron Allah a fakaice, amma wanda bai yarda da Allah ba abinda ya ga dama zai aikata wannan kasar ba zaman lafiya. Ba ka gani haka kawai wani in ya sha giya tamar ƙarfi sai ya tafi ya ɗauko bindiga sai ya je makarantar yara, yara ƙanana ya buɗe wuta ya ta kashe su. Me yasa? Saboda son ransa ne, yana da ƴanci ya yi abin da ya ga dama. Wannan sau nawa muke ji ka taɓa jin haka a ƙasar musulmi? Me yasa? Saboda musulmi yana da doka, yana da littafi, yana tsoron Allah, ba wai a bayyana ba har a boye. Yana tsoron Allah idan aka ce ya ɓuya ya yi ta'addanci, shin ya ɓuya ma Allah mahaliccinsa ne? Saboda ka duk wannan misali ba za ka gani ba a ƙasar musulmai sai fa idan rayuwar musulman ta lalace. Amma daga duniya Allah ya ba mu misali ba daidai ba ne, kuma har yanzu muna iya ganewa duk inda ƙasa ta kai ga ci gaba, wallahi idan babu Allah a tare da ita ci baya ne. In dai ba su yarda da Allah ba waɗannan ci baya ne. Allah ya ce mu kwatanta, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi, wanda yake da hujja daga wurin Allah yake riko da hujja, shin yana zama daidai? Kamar zuyyina lahu su'u amalihi, wanda aka ƙawatar masa mummunan aikinsa, wattaba'u ahwa'ahum, saboda haka duk abin da suke yi kawai son rai ne, abin da ransu ya nuna musu suna da ƴanci su yi. Saboda haka akwai ƙungiyar ƴan liwaɗi, akwai ƴan maɗigo, akwai wanda ya ga dama abin da ka ga dama za ka yi. Wannan shi ne tsarin demokrasi, wanda shi ne kuma daga wurinsu ne. Don haka yasa kake ganin ba mu da zama lafiya, saboda tsarin an gurɓata shi da manufofi na kafirci. Amma inda za ka ɗauke da rayuwar musulunci ya faɗa, matuƙar mutum ya yarda akwai Allah, to rayuwarsa ba ɗaya ba ce da ta kafiri. Wannan aya ta ishe mu misali. To kuma kar ka ɗauka a nan duniya ne, wallahi har a lahira ba daidai ba ne. Daga nan duniyan musulmi ya sani rayuwarsa ta fi nagarta, ta fi albarka, ta fi kyau, ta fi tsari a kan na kafiri tun ba a mutu ba. To sai kuma aka ce a lahiran kuma fa.
Mazalul jannati allati wa'ada al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
Don haka Allah ya bada misali ga mai hankali. Shi addinin musulunci ba addini ne wanda za a tilasta ka ba, hankalinka ma ya isa ya baka cewa ba shakka wannan addinin gaskiya ne. Allah ya ce yanda duniyar ta musulmi da kafiri ba su zama ɗaya ba, haka kuma lahiran ma ba ɗaya ba ce. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, misalin ya ce ga misalin aljanna, amma Allah bai ce aljannar da aka yi alkawari ga musulmai ba, sai ya ce wanda aka yi alkawari ga wa almuttaqun, masu kiyaye dokokin Allah. To kaga inda za ka kiyaye dokar Allah daga duniya, to za ka tsira a lahira, ba wai don ka mutu kana musulmi ba ne. Shi yasa ita aljanna ba wai ana maganar gidan musulmi, ce gidan mai kiyaye Allah. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, misalin aljanna da aka yi alkawarinta ga masu kiyaye Allah. Masu kiyaye Allah shi ne wanda zai kiyaye Allah a ɓoye, ya kiyaye Allah a bayyane. Don haka tunda a fili ba za ka shaye shaye ba, a ɓoye ma ba za ka yi ba, saboda tsoron Allah. A fili ba za ka yi fasikanci ba, ba za ka nemi matan banza ba, a ɓoye ba za ka nemi mata ta hanyar lalata ba. duk abin da kake gudun sa a bayyane to ba za ka yi shi a bayyane, wannan shine kiyaye Allah at-taqwa, ka rika kiyaye Allah a duk inda kake. Ittaqillaha haitsu ma kunta, duk inda kake, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi musulmi ya buya mutumin kwarai ne a bayyane, mutumin kwarai ne an zauna lafiya da shi, to idan ya mutu zai shiga aljanna. Ga misalin aljanna da za a bashi, wannan ma ya isa dalilin da zai sa mu kiyaye, wato ba wai ana magana akan musulmai bane kawai, ana magana ne akan masu kiyaye Allah. Allah madaukake ce fiha anharun min ma'in, ita wannan aljannar a cikinta akwai koguna na ruwa, rafuka na ruwa, sai dai wannan ruwan gairi asini baya gurbata, wannan ruwan baya gurbata, wato baya canzawa. Ka san shi ruwa idan ya dade a tsaye yana iya canzawa sai ka je yana karni, to shi wannan ruwan na aljanna ba haka yake ba, gairu asini wato la yataghayyaru ra'ihatu. Wa anharun min labani, kuma akwai wasu koramu, akwai rafuka, waɗannan rafuka madara ne kawai, madara ne, lam yataghayyar ta'mu, wanda ɗanɗanan sa bai canza ba. Kaga Allah ya nuna mana cewa nono a nan duniya shi madara idan aka tatse shi to bai da wahala ya canza, ɗanɗanan sa na canzawa, in kaga bai canza ba to an yi ta wahala wajen tsaron shi, amma shi madara dama lokaci guda sai ya canza, sai ya zama nono ko ya daskare. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wancan ba haka yake ba, lam yataghayyar ta'amu, kaga daga a baya aka ce gairu asini, wanda ya gurbata, wanda in ruwa ya lalace kana iya watsarwa ba za ka iya sha ba, amma kamar madara fa Allah ya ce ɗanɗanan ne bai canza ba, amma ko ba za a ƙi sha ba, da yana madara daga baya canza sai ya dawo nono, to ai nonon ma ana sha, to illa dai kawai kaga dai ya gwada cewa ba son ka ba ne, don ba kowa yake so a ce madaran ya canza ya koma nono ba, to amma kowanne dai ni'ima ne. To shi madaran aljanna ɗanɗanansa bai canzawa. Wa anharun min khamrin, akwai kuma koramu, akwai wasu rafuka su kuma na giya ne, sai aka ce lizzatin, giyan mai daɗi, ba irin ta duniya ba, sai Allah ya ce lisharibina, amma ga masu sha. Fahiya lazizatu ta'ami tayyibata shurbi, giya na aljanna ɗanɗana akwai daɗi, idan mutum yana sha kuma bai cutar da shi. To mun yi magana akan wannan kalma da Allah maɗaukaki ya ce lisharibina, saboda ita wannan kalma Allah ya kawo ta a suratu Safati aya ta 46. Allah ya ce baydaa lazzatin lisharibina, ka ganin ma Allah ya sake kawo kalman asharibina. Idan aka kawo giyan aljanna sai a ce ga masu sha. Me yasa Allah yake cewa ga masu shanta? Shin sai ka ga dama ne za ka sha giyar aljanna, ko kuwa kowa yana sha? Me yasa Allah ya kawo lisharibina? Ka ga duk wancan ni'ima da Allah ya bada misalin su bai kawo wannan togiyar ba, sai dai akan bayani giya. Kuma mun karanta wasu daga cikin hadisan manzon Allah waɗanda suka fassara mana wannan a tafsirin suratu Safati. Daga ciki akwai hadisan Abdullahi bin Umar, Allah ya kara masa yarda, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, duk wani abu mai bugarwa giya ne, kuma duk wani abu mai bugarwa haramun ne. To kaga wannan hadisin Annabi yana gwada mana cewar da ƙwaya da giya matsayinsu guda ne, don abinda Annabi ya faɗa da kansa kenan, kullu muskirin khamrun, duk abin da ya bugar da hankali giya ne, haka manzon Allah ya faɗa. Saboda abubuwan da suke bugar da hankali suna da yawa, kusan kowace ƙasa da irin abubuwan da suke amfani da shi wajen bugar da hankali, hatta giyar ma ba ɗaya ba ce, kowace ƙasa ka je za ka ga irin yadda suke tsara giyansu daban-daban ne. To sai Annabi ya bayyana mana ƙa'ida, ba wai giya ba shi ne bugarwa, duk abin da ya saka maye Annabi ya ce wannan abin giya ne. To sai kuma manzon Allah ya ce wa kullu muskirin haram, kuma duk abin da ya bugar da hankali haramun ne. Nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man shariba al-khamra fi dunya, wanda ya sha giya a nan duniya, famata wa huwa yudminuha, ya mutu bai bari ba. Wanda ya mutu bai daina shan giya ba, shi yasa Annabi ya fassara kalmar yudminuha. Annabi ya ce lam yatub, bai tuba ba, don tuba ita ce dainawa. Wanda ya mutu bai daina shan giya ba, wanda ya mutu bai daina shan kwaya ba, bai daina shan abin da ke canza hankali ba, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yashrabha fil akhira, ba zai sha wannan giyan ba a lahira. To kaga wannan kalma ba zai sha wannan giyan ba a lahira, sai fassara mana abinda Allah yake nufi da lisharibina, kashi akwai waɗanda ba za su sha giyan ba. Shi yasa Allah ya ce ga waɗanda suka samu shan wancan giya ta aljanna, don akwai waɗanda ba za su sha ba. Hadisin Abdullahi bin Umar yana sahihu Muslim, babu bayani anna kulla muskirin khamrun, shine hadisi na 2003. Akwai riwaya da tazo man shariba al-khamra fi dunya, duk wanda ya sha giya a nan duniya, hurrimaha fil akhira, an haramta masa ita a gidan aljanna. To kaga wannan riwayar kuma tana sahih Bukhari, wannan riwayar sai ta nuna ko da mutum ya tuba, in dai ya taba shan giya, ko da ya tuba, Allah ya haramta masa giyan gidan aljanna. Dan zahiri abinda manzon Allah ya faɗa da kansa kenan. Hadisin yana babul qawli innamal khamru wal maisir, inda Imam al-Bukhari yake fassara wannan aya. Hadisi na 2253, hadisin yana sahihu Muslim fi nafsil babi. Don haka riwayar kaga ta samu bayanai kamar kashi biyu daga manzon Allah. Riwaya ta farko tana nuna idan ya tuba to zai iya shan na aljanna. Riwaya ta farko fa ko da ya tuba ba zai sha na aljanna ba, kuma hadisin mutum guda ne. Sannan akwai hadisin Abdullahi bin Amrin, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man mata min ummati wa huwa yashrabu al-khamra, duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata yana shan giya, harrama Allahu alaihi shurbaha fil jannati, Allah zai haramta masa shan giya din a cikin aljanna. Wa man mata min ummati wa huwa yatahalla az-zahaba, idan mutun ya mutu yana kwalliya da zinari, ka san gidan aljanna akwai zinari, to sai Annabi ya ce harrama Allahu alaihi libasuhu fil janna, to Allah zai haramta masa tufafi na zinari a gidan aljanna. Tunda a duniya ya sanya tufafin zinari, a lahira ko da ya shiga aljanna babu. To wannan waɗannan hadisai gashi sun kai makura ta wajen inganci, mun yi magana akan su a tafsirin suratul Safati. Waɗannan yasa aka samu fahimta kashi biyu na malaman sunna. Wannan ya zo a Fathul Bari mujallad na 10:32. Fasala ba'dul muta'akhirina man yashrabuha mustahillan, Ibn Hajar ya ce akwai daga cikin malamai na baya waɗanda ke ganin abinda ya sa Annabi ya ce mutum ba zai sha giyar aljanna ba saboda ya halatta shan na duniya. Idan ka halatta shan na duniya, ai kaga aljannar ma gaba ɗaya ba za ka shiga ba, saboda mutum ya kafurta. Shine Ibn Hajar ya ce fa huwa alladhi la yashrabuha aslan, me yasa? Li'annahu la yadkhulu aljannata aslan, saboda duk wanda ya halatta shan giya ko ya halatta shan kwaya, wannan mutumin ba ma musulmi ba ne. To wanda ya zama ba musulmi ba, kaga aljanna kam ta haramta gare shi, ba zai shiga ba. To idan bai shiga ba aljanna, in bai shiga aljanna ba, ai kaga ba zai sha giyar cikinta ba. Wa alaihi wa adamu dukhuli yastalzimu hirmanaha, tunda an ce ba zai shiga aljanna ba saboda ya mutu kafiri, kaga kenan an haramta masa ni'imar aljanna. Wa baina man yashrabuha aliman bitarimiha, wanda ya san giya haram ne bai bar sha ba, fa huwa mahallul khilaf, to wannan shine sabani take kansa, an sabanin fahimta yake kansa a tsakanin malamai. Musulmi ne ya san giya haram ne, ya san kwaya haram ne amma bai daina sha ba. Shin idan ya tashi a lahira ya shiga aljanna, idan ya samu shiga aljanna zai sha giyar aljanna ko bai sha ba? Wa huwa allazi yuharrimu shurbaha muddatan walau fi hali ta'zibihi. Kamar yace in uzziba aw al ma'ana anna dhalika jaza'uhu in juziya, ko kuwa akwai malaman da suke ganin ba lalle bane hakan ya faru, wato kamar tsawatarwa ne. Ibn Hajar ya ce akwai malaman da suke ganin tsawatarwa ne, wato cewa karka shagiya, dan kuwa in ka shagiya to Allah zai iya haramta maka a gidan aljanna, amma ba wai an hukunta bane. To sai dai Ibn al-Arabi babban malamin hadisi mai sharhin Sunan Tirmizi Aridatul Ahwazi juz'i na 8 shafi na 51 yace muka dubi zahirin hadisin nan wa mazhabu nafarin min as-sahaba, kuma wannan ita ce fahimtar sahabbai da yawa, wa min ahli sunna, haka nan manyan malaman sunna a tarihin musulunci. Zahirin hadisin abinda ya nuna mana, la yashrabul khamra fil jannati, duk wanda ya sha giya a nan duniya to ba zai sha ta aljanna ba. Wa kadhalika law la bisal harir fi dunya, haka mutumin da ya saka tufafi na alharir lam yalbasu fil janna, ba zai sa wannan tufafin a gida aljanna ba, saboda a cikin aljanna akwai tufafi na alharir, akwai zinari, akwai zinari. Me yasa? Wa dhalika li annahu ista'jala ma umira bi ta'khirihi, Allah ya jinkirta moriyar waɗannan abubuwan ga musulmi sai an je lahira. Giya sai an je lahira musulmi ya moreta, tufafi na alharir sai an je lahira musulmi ya moreta ya more shi, haka nan kuma zinari sai an je lahira. To idan mutum ya gaggauta su a nan duniya to sai Allah ya haramta masa na lahira. Wannan kaga ya dace da ka'ida ta usul, wanda ya gaggauta abu ista'jala ma umira bi ta'khirihi, mutum ne ya gaggauta abinda an ce a jinkirta to sai zama horonsa shine haramahu inda bi katihi, lokacin da abun ya zo sai Allah ya haramta masa shi. Kuma ba shakka wannan fahimta ita ce gaskiya, kamar yadda Imam al-Qurtubi ya ce wannan ita ce fahimtar galibin sahabban Annabi Muhammad, kuma wannan ita ce fahimtar manyan malaman sunna. Ibn al-Arabi ya ce kuma shi ne zahirin hadisin manzon Allah, abinda Annabi ya faɗa kenan. Don haka giya ba abin sha ba ne, Allah ka raba mu da ita, ko ba wai giya ba, duk abin da zai bugar da hankali musulmi ya guje shi, ko mine ne duk abin da zai bugar da hankali mutum ya guje shi. Saboda wa? Saboda Annabi da kansa ya faɗi wannan abin da ya bugar da hankali, Annabi ya ce giya ne. Kuma sai Annabi ya haɗa hukuncin duk abin da ya bugar da hankali haramun. So kaga kenan da kwaya da giya, duk abin da mutum zai sha hankalinsa ya canza, wannan abin giya ne. Amma idan ya zama ba a kai ga canza shi ba, wanda shi ne ya sa kaga ake samun bambancin hukunci tsakanin alcohol, amfani da shi da rashin amfani da shi. Saboda za ka samu abu ne wanda bai kai ya bugar ɗin ba, za a iya amfani da shi a wannan lokaci ko a'a. Misali kamar ruwan kwara, ruwan kwakwa. Ruwan kwakwa shi ne wanda ake cirowa, idan an ciro sai a mai da shi bammi. To idan bai tsuma ba bai zama giya ba, daga lokacin da aka ciro shi kamar ruwan ice ne ko wani iri. Saboda ka in ka sha ba za ka bugu ba, kamar a ce kwakwa ce wanda in ka fasa cikinta akwai ruwa, wannan ruwan dan ka sha ba zai ba za ka bugu ba. To haka wannan ruwan, ruwan bammi idan aka ciro shi take baya bugarwa. To lokacin da aka ciro shi nan halal ne ko ba halal ba ne? Halal ne. Shi yasa kaga akwai malamai da yawa da suke halatta amfani da shi, saboda ana amfani da shi ta wajen maganin bakon dauro da sauransu. Me yasa? Saboda akwai alcohol. Alcohol din bai kai ya bugar ba, amma da zaran ya kai bugarwa fa kaga zama haramu. To shi yasa ba laifi bane dan mu'amala da abin da bai kai ga bugarwa ba. Don haka in ka dubi hadisi manzon Allah abinda Annabi ya faɗa, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, duk abin da ya bugar ya zama giya. Don haka yasa nisantar duk abin da zai iya bugarwa shi fi dacewa. wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sha tsimi na kwana guda amma idan tsimi ya kai kwana biyu uku sai manzon Allah ya zubar da shi saboda in ba kai hankali ba sai ka sha giya saboda bambancin tsimi bambancin kunu da giya shine tsuma tsuman da idan kunu ya tsuma sai ya zama giya amma farkon al'amarinsa ai kunu ne in ka dubi giya ka dubi kunu za ka kamannin iri ɗaya ne amma tunda bai kai ga bugarwa ba kaga ba za ka haramta shi ba shi yasa kaga ba a cewa shan kunu haramun ne amma inda a ce za a kyale shi ya kai ga tsuma to ya zama haramun Allah ya sa mu iya kiyayewa to wannan ta bayanin Ibn al-Arabi al-Maliki to akwai bayanin kuma Abu al-Abbas shine al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim sharhin sahih Muslim ya tabbatar da abinda Ibn al-Arabi ya faɗa wanda shine fahimta mafi inganci yana littafin sa al-Mufhim sharhin sahih al-Bukhari yana mujallal na biyar shafi na 270 man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabha fi al-akhirah wannan shine lafazin manzon Allah wanda ya sha giya a duniya ba zai sha ta ba a lahira kaga magana ta kare to babu wanda isa ya gyara ga maganar manzon Allah a riwaya ta biyu fa wanda ya sha giya a duniya hurrimaha fi al-akhirah sai a haramta masa shan wannan giyan a lahira al-imam Qurtubi yace zahiruhu ta'yidu at-tahrimi kaga wannan ya tabbatar da haramcin giyan wa in dakhala al-jannata ko da mutum ya shiga aljanna fa shariba jami'a ashribatil jannati min ma'in wa asalin wa labani wato idan ka shiga aljanna idan mutum ya taba shan giya waɗannan ni'imomi da Allah ya saka al-Imam al-Qurtubi yace akwai ruwa akwai zuma akwai madara wannan duk zaka samu amma in ka taba shan giya in dai ka taba shan giya to ba za ka samu wannan rafi na giya ba la yashrabu al-khamra wa ma'a zalika fala yata'allam li adam shurbi har yace to idan an samu bambanci shi wannan aljannarsa akwai giya wancan aljannarsa babu giya kuma gashi ana ziyara wannan ba zai samu bacin rai ba sai a ce a'a ai aljanna gaba ɗaya babu bacin rai Allah ya cire ma dan adam duk wani tunani wani bacin rai ko da za ka je gidan wani ka ga giya yana sha kai ba kama da sha'awata aljanna ka babu giyan ba ka tunanin komi saboda Allah ya riga ya cire ƙiyayya ya cire hassada daga zukatan yan aljanna Allah ka sa mu komar mu kenan sai ce fala yata naqasu min faqadiha ga fala yata naqasu min faqadiha saboda mutum bai samu ba wannan bai sa masa damuwa wala yahsudu man yashrabaha la yahsudu man yashrabaha al-Imam al-Qurtubi yace kuma koda ka samu ziyaran gidan aljannar wani kaga yana shan giyan ba za ka ji hasada ba dalili yace fa innal jannata mahallu mutahharun mutanazzahun an zalika kullihi saboda ita aljanna Allah ya tsarkake ta daga duk wani abin da zai bata ran dan adam duk abin da zai iya bata maka rai babu shi aljanna don haka idan ma aljannarka ka same ta babu wasu abubuwa sai ka ga aljannar ta maka saboda Allah ya halicce ta ne daidai bukatarka ba kama da sha'awar aljannar wani kuma ko da yana da ni'imar da kai baka da ita amma tun daga duniya Allah yake gaya mana mu zabar wa kanmu aljanna mafi daraja daga duniya zaka zabar wa kanka aljanna mafi daraja idan an tafi lahira ba a lahira bane ake samu wannan martaba daga duniya ake samu to amma dan ba a bawa mutum ba baya samun takaici a kai saboda suratul hijr aya ta 47 Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min gillin mun cire duk wani kunci da ke cikin kirazan yan aljanna ikhwanan rayuwar da suke a cikin aljanna ta yan uwantaka ne ala sururin mutaqabili to wannan ita ce fahimtar da galibin malaman sunna suka tabbatar Al-Imam Qurtubi yace wa qala bi hadha al-ma'na jama'atun min al-ulama jama'atun min al-ulama akwai yace kuma akwai malaman da suke ganin idan mutun ya riga ya shagiya daga nan duniya yunsa khamrul jannati idan ya shiga aljanna sai a mantar da shi giya gaba daya ba za ma a samar tunanin giya a cikin hankalinsa ba don haka in ai an ce mutum duk abin da ya kira za a kawo mar to sai Allah ya mantar da shi giya zai ce a kawo mar ruwa kaza a kawo mar abu kaza amma dai giya kan ba zai iya fada ba Allah ya mantar da shi kuma wannan gaskiya ne wato la yashtahi ha saboda ai abinda kai sha'awa ne zaka nemi a kawo maka wa kullu zalika muhtamil shine al-Imam Qurtubi yace to duk wadannan fassara guda biyu sun dace idan aka ce wanda ya shiga aljanna Allah ya haramta masa giya to wannan haka yana tabbata wannan gaskiya ne saboda kai sa idan ya shiga aljannan Allah zai mantar da shi giya al-Imam Qurtubi yace wannan fahimta ita ce mafi inganci domin idan Allah bai mantar da shi ba tunda Allah ya ce yan aljanna lahum ma yad'un duk abin da suka kira a basu za a basu kaga in ba a mantar da shi giya ba zai iya cewa a kawo min giya to yan mala'iku kuma ce a kai ko da ka sha giya a duniya ai ba za a baka ba yau to kaga ransa zai baci me zai faru sai zama gaba daya an mantar da shi game da ni'imar giya ba zai taba tunawa ba bari ma ya ce a kawo masa to wannan yana daga cikin ni'imar aljanna Allah ya ce akwai giya nan kuma sai Allah ya ce lisharibin amma ga waɗanda suka samu sha saboda akwai waɗanda za a hana su ba za su samu shanta ba to sai Allah madaukaki ya ce wa anharun min asalin musaffa akwai wasu rafuka akwai wasu ƙoramu wannan kuma na zuma ne ita kuma zuma fa sai Allah ya ce musaffa tsaftatacciya ka san matsalar zuma ta cewa wanda babban matsala game da zuma kenan don haka yasa in kana neman zuma na kwarai ana ganewa ne ta hanyar tacewa to abu ne mai wahalan gaske na aljanna a tace yake kaga ba matsala kenan baka da wata wahala sai ya ce walahum fiha min kulli samarati sannan suna da dukkan wani nau'in dan ice kulli samarati dukkan wani nau'in dan ice da yake duniya suna da shi a gidan aljanna Allah ka samu ni sai Allah ya ce wa maghfiratun min rabbihim kuma suna da wata gafara daga wurin Allah to wannan ita ce ni'ima mafi girma saboda idan Allah ya saka a cikin aljanna bai gafarta maka ba to da sauran aiki ba mamaki ka aikata wani abu da zaka fusatar da shi sai ya ce ku fidda shi amma idan aka ce Allah ya gafarta maka dan haka zaman ka a cikin aljanna ba za ka taba bata ma Allah ba kaga kenan ba za ka fita ba to wannan ya zo misalin sa a cikin wasu ayoyi na alqurani kamar asuratu sad aya ta 51 muttaqina fiha yad'una fiha bifakihatin kasiratin wa sharab kaga nan Allah bai ce kulli fakiha ba Allah ya ce suna da ƴaƴan itatuwa kasira masu yawa tunda an ce masu yawa kaga ya bada cewa yawan su yafi na duniya bayanin da yazo a wancan aya yana nuna ni'imar aljanna ta fi ta duniya wannan ayar kuma fa Allah yana nuna duk wani dan icen duniya akwai shi a aljanna amma waccan aya ta suratu sad tana nuna dan icen aljanna ba lalle bane ka same shi a duniya don haka yasa Allah ya ce yad'una fiha bifakihatin kasiratin za su yi ta kira a kawo musu ƴaƴan itatuwa masu yawa a suratul dukhan aya ta 55 Allah madaukaki ya ce yad'una fiha bikulli fakihatin aminin suna kiran a kawo musu dukkan wani dan ice to idan aka ce dukkan wani dan ice a nan itatuwan duniya akwai wanda in ka ci mutuwa za ka yi amma na aljanna babu cutuwa shi yasa sai Allah ya ce aminin ko da dan ice a nan duniya yana cutarwa tunda Allah ya tabbatar akwai shi a gidan aljanna to na aljanna din baya cutarwa dan aljanna zai ci shi ne yana cikin amana kamar yadda za mu karanta a suratul rahman a nan gaba kenan insha Allah aya ta 52 Allah ya ce fihima min kulli fakihatin zawjan a aljanna duk wani dan yake da kasari nau'i biyu ne ba ma kamar duniya ba to akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya kamata mu rika tunawa idan muna magana game da aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani kuma alqur'ani ma ya nuna akwai ayyan itatuwa duk wanda muka kira za a ba mu to zaka dauka mangwaro irin na aljanna irin na duniya ne bai ba ta aljanna irin ta duniya ce duk wata ni'ima sai Abdullah ibn Abbas yace laysa fid dunya shay'un mimma fil jannati illa al asma duk abin da ka sani a nan duniya akwai shi to idan Allah yace akwai wannan abin a gidan aljanna kar ka dauka iri daya ne suna ne kudu suna ne duk abin da Allah yace akwai shi a gidan aljanna kuma nan duniya ana samun sa laysa fid dunya shay'un mimma fil jannati yace illa al asma'u face suna kadai misali mangwaro sunan mangwaro ne amma dandanan ba daya bane girman ba daya bane kuma abinda zai nuna maka haka akwai hadisin Abdullah ibn Abbas shi kansa hadisin Abdullah ibn Abbas wanda ya faɗi wannan kuma wannan yana iya zama hujjar da ta sa ya faɗi haka lokacin da rana ta yi husufi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi husufi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya yi wa mutane sallah riwaya ta Abdullah ibn Abbas bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ya yi huduba ga sahabbai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake huduba da sahabbai yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah rana da wata suna daga cikin ayoyin Allah alamomi wadanda suke tabbatar maka akwai Allah la yaqsifani bi mauti ahadin la yaqsifani li mauti ahadin ba sa husufi saboda mutuwar wani saboda kai idan aka yi husufi sai a ce wani babban sarki ya mutu kuma abin da ya faru shine a ranar Allah ya karbi ran yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Ibrahim a ranan Allah ya karbi rayuwar Ibrahim to sai mutane na cewa haba saboda girman mutuwar da aka yi kaga har ma rana ta yi husufi a yaron Annabi ya rasu shi yasa aka yi husufi to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallar sai yake gabatar da huduba yace ku sani rana da wata suna daga cikin ayoyin Allah ba sa husufi don mutuwar wani wala li hayatihi kuma ba sa husufi saboda rayuwar wani dan an haifi wani babban mutum a ce rana ta yi husufi ko wata ya yi husufi ko kuma dan mutuwar wani babban mutum hakan ya faru annabi ya ce a'a fa idza ra'aytum zalika abinda za ku yi da zaran kun ga haka ya faru fadhkurullaha sai ku koma ga zikirin Allah wato ku kama sallah kenan to wannan umarni shi yasa malamai suke cewa babu bambanci a tsakanin husufi na dare da kuma husufi na rana dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaga yayi magana akan me husufin rana da husufin wata sai ya ce fa idza ra'aytum zalika wato duk wanda kuka ga ya faru da husufin wata da husufin rana fadhkurullaha ku koma ga zikirin Allah don haka cewa ba za a yi sallar husufi ba idan da daddare ne wannan kuskure ne ko dare ko rana idan aka samu husufi ya kamata a yi sallar jinni kamar yanda manzon Allah ya yi kuma in ka lura har yanzu ahlus sunna muna da ragowar fahimta game da abin da ake nufi da al-husuf saboda har yanzu ba a yin wannan sallar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni don haka duk sa'ilin da aka samu husufi manzon Allah ya ce sallah za a kama ba wai kuma nafila ce mutum zai shi kadai ba sallar jam'i ne to sai sahabbai suka ce to ya rasulullah mun ji wannan amma mun ga kai wani abu a cikin sallan nan ya rasulullah ra'ayna ka tanawalta shay'an fi maqamika na daya mun ga kana tsaye a wurin sallar sai muka ga ka miƙa hannu kamar zaka tsinki wani abu lokacin da annabi yake limanci kaga ya nuna masa habbai sun kuramar ido to sai suka ga annabi ya mika hannunsa ta gaban shi kamar zai tsinki wani abu sun ra'ayina ka ka'ata bayan kai wannan kuma canjimawa kana cikin sallah sai muka ga ka jawo da baya sai annabi yana ta jawo da baya yana ta yin baya baya kamar zai shiga sahu kaga yayi abubuwa guda biyu da bai saba yin su ba sahabbai basu taba ganin annabi yayi haka a sallah ba shi yasa suka yi tambaya shine sai manzo Allah ya ce abin da ya faru shine an nuna min wuta kuma an nuna min aljanna lokacin da sahabbai suka ga annabi yana ci baya baya to saboda wuta da aka nuna marke lokacin da sahabbai suka ga annabi ya mika hannunsa ta gaba an nuna mar aljanna ne shine sai annabi ya ce inni ra'aytu aljannata fatanawaltu unqudan naga aljanna sai ni mika hannu saboda in tsinki reshe guda na wani dan ice manzon Allah ya ce walau asabtu to hannuna dai bai isa gare shi ba na mika in tsinki reshen hannun nawa bai isa ba amma da na tsinko la'akaltum minhuma baqiyatid dunya wannan dan icen da na tsinko kawai za ku yi ta ci bai kare ba tsawon abin da ya rage mu shekaru wato na duniyan nan wato komai dadewar duniya ba za a cinye wannan reshe guda da annabi ya tsinko daga gidan aljanna ba wannan hadisin yana sahihul bukhari yana babu salatul khusufi jama'a shi sa Imam Bukhari ya masa suna haka wato sallar husufi ana yin ta ne a jam'i ba wai mutum ya ce sallarsa shi kadai a gida ba sallar husufi a jam'i yake sai ba da hujja da wannan hadisi shine hadisi na 1052 haka hadisin yana sahihu muslim babu ma urida ala nabi fi salatil husufi min amri aljannati wan nari al-imam muslim ya masa babi haka yana cewa annabi yana sallah sai Allah ya nuna mar aljanna ya nuna mar wuta shine sai kawo hadisin 907 kaga kenan abinda yasa Abdullah ibn Abbas ya faɗi wancan kenan Abdullah ibn Abbas ya ce duk wani abu da kaji an ce akwai shi a aljanna idan akwai irinsa a duniya to suna da kamanni ta suna ne kawai amma ta ni'imar da ke jikinsu ba ɗaya ba ne kaga wannan ya zama abin misali gare mu akwai riwaya da ta zo na Muawiya bin Haida al-Qushairi Muawiya bin Haida al-Qushairi wanda shi ma sahabi ne Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga kamar yadda alqur'ani ya tabbatar to amma yanda annabi ya bayani ta hadisi manzon Allah ya ce inna fil jannati baharul ma'i a gidan aljanna akwai tekun ruwa wa baharil asali akwai teku na zuma wa baharil labani akwai teku na madara wa baharil khamri akwai teku na giya teku ne idan an ce teku kaga a tare yake a wuri guda giyan na tare a wuri guda madara na tare a wuri guda ruwa na tare a wuri guda sannan zuma yana tare a wuri guda shi yasa annabi ya kira shi baharun sai annabi ya ce thumma tushaqqaqul anharu ba'du wato abin da manzo Allah ya faɗa daga baya ne wato ake tsagara fuka daga waɗannan tafkuna daga waɗannan tekunan sai aka tsagara fuka daga jiki suka gangara gidajen mutane wato gidajen aljanna wannan riwaya tana sahihu tirmizi hadisi na 2571 in ka dubi sharhin hadisin ga littafin tuhfatul ahwazi a mujallad na 7 shafi na 246 kad yuqalu al muradu bil bihari hiya al anharu sai zama wannan hadisin bayanin sa sai ya dan saba ma ayar alqur'ani dan abinda alqur'ani ya faɗa mana fiha anharun akwai rafuka haka alqur'ani ya faɗa amma a hadisin manzon Allah fa annabi ya ce baharun akwai teku to shin akwai tubka da warwara kenan hadisi ya saba ma aya sai malamu suka ce ba haka bane shi yasa annabi da kansa ya faɗa thumma tushaqqaqul anharu ba'du kaga annabi yana fada mana farko yanda tsarin waɗannan ni'imomi suke akwai teku na ruwa akwai teku na zuma akwai teku na madara sannan akwai teku na giya tekun a tsare yake a wuri guda tama daga baya fa sai aka tsaga hanyoyin sa dan abinda annabi ya fada kenan summa tushaqqaqul anharu ba'du kaga asali kenan waɗannan tekuna ne a tsatsaye to sannan sai a fidda rafuka daga cikin su waɗannan rafuka sai su rika ratsa gidajen aljanna to kuma haka zaka gani al-litam faidu qadir na al-imam munawi yana mujallad nabi shafi na 466 yace Allah tabaraka ta'ala ya riga ya tsara wannan kuma haka din ne wato Allah ya saka waɗannan tekuna suna nan a tsaye kai zaka dauka kamar rafin yana nan yana gudana shi abinda hadisin manzon Allah ya nuna mana rafukan ba su fara gudana ba illa dai akwai su akwai tafki na ruwa akwai tafki na zuma akwai tafki na madara haka dai kamar yadda alqur'ani ya nuna amma ba rafuka bane yaushe ne za su zama rafuka manzo Allah ya ce lam tushaqqaqul anharu ba'du annabi yana nufin sai an shiga aljanna wato misali da ka shigo aljanna shikenan sai su kama bubbugowa a gidajen aljannar mutane amma a yanzu fa suna tsaye ne a wuri guda kamar dai da ka sani mutum idan ya shiga gida yana buƙatar ruwan zafi sai ya bude famfo wanda zai bashi ruwan zafi yana buƙatar na sanyi akwai to haka aljannar Allah ya yi ruwan a tare zuman a tare amma sai an riga an shiga kafin nan Allah zai gudanar da su su shiga gidajen aljanna yake summa tushaqqaqu ba'du wato dukhulu ahli jannati aljanna sai yan aljanna sun shiga aljanna to sai Allah ya bada izini waɗannan tafukunan da aka samu na ruwa da zuma da madara waɗannan tafukuna sai su fara malala suna gudana suna shiga gidajen aljanna kuma in ka lura wato ni'imar aljanna babu tayarwa ba kamar duniya bane ni'imar duniya akwai tayarwa amma ni'imar aljanna babu tayarwa duk abin da yake gidan aljanna kana buƙatar shi saboda haka zaka yi amfani da shi ba zaka ce sai na ga dama ba zaka ce sai na ga dama zan yi kaza ba ko kuwa zan tefar ba ni son shi a'a sai ganin daman ka ne ni'imar amma kuma ba dan akwai sharri a tattare da wannan abin ba babu wata ni'imar da ba ta da fa'ida al-imam al-munawi al-litafin faidul qadir juz'i na biyu shafi na 466 yace al-ma'u yanzu ka duba yadda Allah ya kirga su ya jera su Allah yace akwai ƙoramu na ruwa ai kaga dan adam yana buƙatar ruwa ko al-ma'u liraihim wa tuhurihim mutum yana son yana buƙatar ruwa saboda ruwa ke kashe kishi in banda ruwa ba abin da ke kashe kishi na dan adam sannan kuma kana buƙatar ruwa saboda tsarkake abubuwa ashe kaga akwai buƙata yanda dai ka san duniya ana buƙatar ruwa haka ma aljanna ana buƙatar ruwa sai aka ce to akwai kogi na zuma kace to wannan kuma daɗin ya kai iyaka ba haka bane me yasa aka ce akwai kogin zuma saboda in ka lura a nan duniya ai akwai magunguna in ka kamu da ciwo akwai magani to zuma kuwa lishifa'ihi gaba ɗaya kogi ne aka yi don haka babu cutar da za ta same ka dalili saboda kana shan zuma a gidan aljanna ya ce wa naf'ihi kaga kenan zuman da ke gidan aljanna kamar wato garkuwa ne kamar magani ne don haka dai shi ma yana da amfani idan aka ce allabanu madara kuma fa liquwwatihim wa ghiza'ihim saboda abincin da dan adam yake bukata kenan babu wani abin da dan adam yake bukata kamar a ce madara da shi ne Allah yake renon halittu gaba daya shi yasa kake ji ana kiransa alfitra saboda duk wata halitta tana bukatan madara yace to idan ka dawo sallasa bil labani li'annahu alfitra wa khatama bil khamri ni'imar ƙarshe da Allah ya bayyana ita ce giya. Me yasa ake shan giya a duniya? Saboda nishadi. Kaga a cikin aljanna an baka ruwa wanda lafiyarka tana bukata, an baka zuma saboda me? Garkuwa da magungunan cututtuka, an baka allabanu saboda shi yake gina jikinka. To saura abin sha guda ɗaya wanda ba a baka ba, na shakatawa, na walwala. Kamar yadda ka san a duniya ana shan giya saboda shakatawa, saboda mutum ya ji daɗin rayuwarsa. To sai Allah ya kira giyar aljanna da wannan suna saboda me? Saboda a nuna maka cewa a cikin aljanna akwai wani abin sha wanda yake sa ɗan aljanna ya ji daɗin zamansa. Kamar yadda kake ganin mutum a nan duniya yake shan giya saboda ya samu jin daɗi, shi yasa Allah ya bada wannan. Wato kenan ni'imomin aljanna akan tsari suke, kuma sun dace da bukata na ɗan adam. To da Allah ya kirga waɗannan sai ya yi tambaya. Kaga shi wancan mutumin fa da ya shiga aljanna ga ni'ima kan ni'ima, an bashi ruwa, an bashi zuma, an bashi madara, an bashi giya. Kaman huwa khalidun fin nari, yana kamar wanda zai dawwama a cikin wuta. Wasu kuma an hamima kuma ake shayar da su tafashashen ruwa, faqatta'a am'a'ahum, tafashashen ruwa wanda idan ƴan wuta sun sha, idan suna bukata ruwa, wato sun ce suna da kishi, sai a ce ga ruwa ku je ku sha. Idan sun sha, Allah ya kira shi da alhamim, tafasashen ruwa. Abinda zai yi shine qatta'a am'a'ahum, wannan ruwan sai ya daddatsa hanjin kafiri. Idan yana bukatar ruwa za a bashi wannan ruwa, kuma ruwan tafasashe ne saboda tsabar zafinsa. Idan dan wuta ya sha wannan ruwan, hanjinsa tsintsinkewa yake. Kuma ba wannan kadai ba, dan a suratul hajji mun karanta a baya aya ta 20, Allah ya yi bayani game da wannan tafasashen ruwan. Yace yusharu bihi ma fi butunihim, wannan ruwa yana narkar da abin da ke cikinsu. Kaga ya fassara fiye da ma ayar da muke karantawa a nan. Don da Allah ya ce faqatta'a am'a'ahum, idan sun sha tafasashen ruwan sai yayyanka hanjinsu. Amma a suratul hajji fa Allah ya ce yusharu, idan aka ce yusharu ana nufin yuzabu, wato ana narkar da hanjin gaba ɗayansa. Ana narkar da hanjin mutum fi butunihim wal julud, har ma fatar jikinsa wato tana salubewa. Akwai wani hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani game da zafin wannan ruwan. Annabi yake cewa innal hamima la yusabbu ala ru'usihim, za a ɗebi ruwan a zuba a kawunan ƴan wuta. Wato idan ɗan wuta ya ce yana buƙatar shan ruwa, kar ka ɗauka za a bashi ruwan ya kwankwada, ba ma haka ba, za a zuba ruwan a kansa. Idan an zuba ruwan a kansa, fayanfuzul jumjuma, manzon Allah ya ce wannan ruwan zai ratsa ƙashin ƙwaƙwalwar kafiri. Yakhlusu ila jawfihi, ta hanyar ne zai isa zuwa cikin kafiri, ba ma ta bakinsa ba. Kaga wannan musiba ce, Allah ka raba mu da azabar wuta. Fayaslutu ma fi jawfihi, idan ruwan ya isa cikin mutum fa, sai manzon Allah ya ce sai ya tatso abin da ke cikin. Hatta yamzuka ila qadamihi, zai yamutsa duk abin da ke cikin kafiri, sai ya fito da shi waje, ya zubar da shi a kafafunsa. Duk abin da ke cikin mutum zai fito, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce fa wa huwa saharu, da Annabi ya faɗi wannan, sai ce to wannan shine abin da Allah yake nufi da yusharu. As-saharu shine wato za a zuba ruwan ta kan mutum, thumma yu'adu kama kana, idan kafiri yana buƙatar ruwa ba za a bashi kwankwada ba. Wannan yana daga nau'in azabar da zai samu a gidan wuta. Wannan ruwan za a zuba mar aka, amma wannan ruwan saboda zafi zai ratsa jikinsa, ga kuma abin da zai faru. To idan aka ce ya narka duk abin da yake cikinsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yamzuka min qadamaihi, sai ya zamanto komai da ke cikinsa ya zubo daidai kafafunsa. To kaga ya zama gaba ɗaya cikin azaba, cikin nashi babu komai, sai annabi ya ce thumma yu'adu kama kana, kiftawar ido sai kaga halittar ta dawo cip, Allah ya maida shi, ya maida shi lafiyayye, sai a sake wannan azaba, aikin fa kenan har abada. Allah ka tsare mu. Kuma wannan riwaya tana da kyau, tana silsilatu sahiha, hadisi na 3470 na sahihut tarjib, hadisi na 3679, haka nan bayanin Abdullah ibn Abbas da yake cewa ni'imar duniya da ni'imar aljanna ba ɗaya bane sai dai ta suna kadai, shi ma wannan hadisin nasa babu shakka ya inganta daga manzon Allah, yana sahihut tarjib, don ya ba da hujja da wannan hadisi da muka karanta na khusufi. To me Allah madaukaki ya ce a gaba?
Wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min 'indika qalu lilladhina utul 'ilma madha qala anifa أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
Wato Allah tabaraka wata'ala da yake wannan bayani yana da kyau mu gane shiriya rahmar Allah ce ba dabara bane. Allah ya ba mu misali anan don a duniya babu wanda ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam iya wa'azi, amma za ka ga mutane sun tafi majalisin manzon Allah. Minhum man yastami'u ilayka, daga cikin waɗannan kafirai akwai wanda yake zuwa majalisinka ya dinga sauraronka. Ka duba dai matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam na ilimi, zai zo majalisin manzon Allah ya saurari bayanan Annabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kharaju min indika, har sai sun bar wurinka, idan sun fita majalisi ya tashi, qalu lil ladina utul ilma, sai su rika tambayan masanan sahabbai, dan akwai manyan sahabbai akwai masana, ba shakka sahabbai akwai masu ilimi a cikin su, to sai su rinka tambayan manyan sahabbai, idan kuma duk suna majalisi guda sai an haɗu da sahabi sai a ce maza qala anifa, wai me Muhammad ya faɗa a dazu ne, ni na da ni akai abin amma ban gane ba, kuma kai na san masani ne, da Allah fassara min mana. Kaga kamar izgilanci, amma ba ma izgilanci ba ne, shiriya ta Allah ne, kyauta ce. Saboda haka yasa aka ce a zamanin Annabi za a samu wanda zai zo majalisinsa ya ji karatun manzon Allah, amma ya bar gurin da kafirci a zuciyarsa. Babu shakka wanda Allah ya shirye shi, sai ma Allah godiya. Shiriya ni'ima ce. To bayan an tashi suke tambaya, wai mai Muhammad ya faɗa ɗazu, sai Allah ya ce ula'ika alladhina taba Allahu ala qulubihim, ai waɗannan mutane ne da Allah ya riga ya kulla zukatansu, ba shakka, domin in ba dan Allah ya kulla zuciyar mutum ba, ka saurari maganar Annabi amma kuma baka shiryu ba, kaga ya gwada Allah shi ya kulla zuciyar, ba shakka Allah shi ya kulla zuciyar. Ula'ika alladhina taba Allahu ala qulubihim, waɗannan su ne mutanen da Allah ya kulla zukatansu, don haka shiriya ba ta shiga. Wattaba'u ahwa'ahum, kuma waɗannan za ka ga son rayukansu kawai suke bi, suna bin son rayukansu. Allah ya kare mu. Sai Allah madaukaki ya ce
wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum,
wallazina tadaw, waɗanda suka nemi shiriya fa, zadahum huda, Allah yana ƙara musu shiriya din. Wato kaga ya nuna kenan abinda kake so shi Allah yake baka, don haka yasa mu dinga sha'awan alkhairi, saboda in kana sha'awan sharri sai Allah ya sauwake maka sharri, idan kana sha'awan alkhairi sai Allah ya sauwake maka alkhairi, wannan sunnar Allah ce. Wallazina ihtadaw zadahum huda, waɗanda suke neman shiriya fa sai Allah ya ƙara musu shiriya. Kaga wanda ya taho majalisin Annabi saboda yana so ya ƙaru, yana so ya san Allah, ya san hukuncin addini, sai kaga Allah yana ƙara masa shiriya. Wa atahum taqwahum, kuma zaka ga Allah yana musu kyauta yana ba su attaqwa wanda da shi ne suke iya tsantsani suna rabuwa da duniya lafiya suna bin dokokin Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin dalilai da suka sa ahlu sunna suke cewa imani yana karuwa imani yana raguwa wannan aya tana cikin hujjoji masu karfi in ka dubi littafin tauhidi zaka ga ana kafa hujja da wannan aya mun karanta a baya suratul kafi aya ta 13 nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah yana magana akan wasu matasa sune ashabul kafi matasa da suka shiga wani kogo wanda Allah ya bada labarin su masu imani Allah yake yaban su yana jinjina musu innahum fityatun wasu matasa ne amanu bi rabbihim da suka yi imani da Allah sai Allah ya ce me wa zidnahum huda sai muka kara musu shiriya kaga sai ya dace da abin da ya fada anan walladina tadaw zadahum huda idan mutun ya nemi shiriya sai Allah ya kara mar shiriya idan mutun ya nemi bata sai Allah ya kara mar bata duniya haka Allah ya tsara ta saboda kai sa ka rika kokarin kusantar mutanen kwarai domin idan ka kusanci mutanen banza sai ka zama mutumin banza wannan kaida ce to shi yasa malaman sunna suka yadda da wannan in ka dubi tafsirin Ibn Kathir استدل بهذه الآية وأمثالها وأمثالها غير واحد من الأئمة ما من يما لمي سنكف حجة ده wadannan ayoyin Ibn Kathir yace kamar al-Bukhari wa ghairihi kamar al-Imam al-Bukhari in ka dubi sahih al-Bukhari in ka dubi sahih al-Bukhari zaka ga al-Imam al-Bukhari ya kawo hujja da wadannan ayoyi mimman zahaba ila ziyadati al-imani wa nuqsanihi wa tafadulihi wa annahu yazidu wa yanqusu imani yana karuwa imani yana raguwa malaman sunna sun yadda da wannan kuma dalilai da yawa sun tabbata a cikin alqur'ani sai bada misali da wannan aya ta suratu muhammad walladhina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum a suratu tauba آية 124 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إذا الله سوف قد آية ديك مجلس النبي أكوي متانا بنزا أكوي متانا قري تو ذاك جوسو متانا بنزا يسرك شواء أنشي إذا آية تاسكم أنا سام قارور إيماني مودي حد يقم وأزيمك تاشي بمجوة إيمان أبن دي قارون إيماني ba mu ji wani abin da ya karu na imani ba wa idza ma unzilat sura fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana saboda ka munafiki zaka je yana cewa saukar ayan nan ta kara ma waye imani wato shi imanin sa bai karuwa yanzu misali wa'azi muke wani in ya samu wurin wa'azi bacci zai ta yi wani kuma idan ana tunatar da shi Allah baya iya gangade to ashe kyauta ce ta Allah subhanahu wataala kyauta ce ta Allah shi yasa sai Allah madaukake ce fa ammal ladina amanu wadanda suka yi imani fazadathum imanan idan Allah ya saukar da sura zaka ga wannan surar tana kara musu imani wa hum yastabshiruna kuma suna albishir idan an tashi majalisi da an tashi majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga sahabbai sun haɗu da juna ana farin ciki ana kai alhamdulillah kaga wata sura da Allah ya saukar yau kowa yana cikin farin ciki suna albishir me yasa saboda imanin su ya kawo in ka dawo suratul fatih aya ta 4 huwal ladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ashe kaga imani na karuwa kenan walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima ila gairi zalika min al-ayati dan akwai ayoyin alqur'ani da yawa wadanda suke tabbatar mana imani yana karuwa yana raguwa ya za kai ka gane imanin ka ya karu ya za kai ka gane imanin ka ya ragu amsar tana da sauki malaman suna sun yi bayani akai kamar misali Ibn Taymiya zaka gani a majmu'u fatawa mujallal na 7 shafin 309 ya dauko bayanin wani babban malamin sunna da ake kira Ishaq bin Rahawai wani basanin hadisi Allah ya masa rahama shekararsa 1209 rabuwansa da duniya al-imam ishaq bin rahawai yace al-imanu qawlun wa amalun ai shi imani aiki ne kuma furcin magana ne dan haka yazid wa yanqus yana iya karuwa yana iya raguwa wala shakka fi zalika kama wasafna wannan babu shakka ta ina zamu gane yana karuwa yazidu bi ziyadatil amali wato duk sa'ilin da kaga ka ƙara aiki to imanin ka ya karu idan kaga aikin ka ya ci baya to babu shakka imanin ka ya ragu wato imani ya ta'allaka da yanda kake ibada da yanda kake kulawa da addini idan ka kiyaye Allah sai imanin ka ya karu idan kai wasa da addini sai imanin ka ya ragu wannan kuma haka fahimtar tabi'ai ya tabbata wa kadhalika ba'da tabi'in min ahli al-ilmi ala shay'in wahidin bayan tabi'ai duk wani malami da aka yi fitacce a tarihin musulunci yana kan wannan fahimta la yakhtalifuna fihi babu ko sabanin fahimta imani yana karuwa imani yana raguwa don haka yasa ka rika duba ayyukanka duk ranar da kaga aikin ka ya ragu to kai kuka ka tabbata wannan musiba ce ga rayuwarka idan kaga imanin ka ya aikin ka ya karu to imanin ka ya karu Allah yasa imanin mu ta karuwa har zuwa mutuwar mu yasa makomar mu ita ce aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
amin
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik
amin
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
amin
wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya
amin
اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك